Friedrich. DJ bin ich. Diesel. Szenaria. Kalinka ya tashi in zamto wani sashi me sace min nan fashi so so zan yi maganin wanda zai taba min ke zan yi amma da kai na fado min ke zan ci gaba da baki sakin ce so ke okay sinariya ta ga sarki sarauniya ta ke ce masoyiya ta wanda dai san ki zama bata da shi domin ke ce tawa kuma babu ran da zana barki baby ke ce tawa kuma babu ran da zana barki
sinariya tana kyalle ko ba lalle ba ko da ko ba kwalle kwalle sinariya tana kyalle
ko ba lalle ba ko da ko ba kwalle
beautiful but anti socially ai iri na da ya kama ciki ko me kike so kin same shi wanda baya san ki a zage shi kin haska ka wajen da bakar leshi baby on god you fine pass go baby on god you fine pass go I just wanna get close to you buy house buy cars buy clothes for you I think I check grenade for you There's no doubt about it, baby, cause I did it for you
Sinaria, Tanakali,
Mugun Kali
Koba Lele, Bapoda, Koba Kwali